kabani kudi bana su talauci raina ni zasu gane ina da amfani bari sun zabu ganni a mota na Allah cika min buri na nabi dan gwata kudi da dan tata taje madina gurin bauta wallahi ina san umma ta ko Allah janyo mana alkhairi alani san tamu da me shari eh Allah ka bani kudi bankin ba dan gwata bashi ba alkhairi muke ta nema mun bar su suna da gulma baka iya ji da naka baba zuna tallafa ma alkhairi ba wanda bai san khairi alani san tamu da sharri ba magiyana na kati fati afta fati yanzu na tara ko fati inda ka rike Allah ba kai basharan titi alkhairi ba wanda bai san khairi alani san tamu da sharri ba magiyana na kati fati afta fati fati inda ka rike Allah ba kai basharan titi
ide alkari nake fata in yi kudi in je maka umuta in je maka wa dangi da mamata oh oh wangen na maybe the queen ine yari and never see if no be money matter never tell maka call my oga with flex and chill in yi kudi in hau mota wulakanci na karota na zamanto aje bota dauka kana na bi ta na kamota Masoyana supini, makiana kwa duka susoni I just feel like a honey, intara kudigi dada mwoni Alukairi kabini, pata makiana susoni
Mawanda besa nkhairi, alani santamu da shari Mba makiana nakati, fati after fati Yansi natara kufati, ndekari kia alaba kai basharan titi